wata kungiya ne ta kare haƙƙin ƴan ƙwallon kafa a duniya ta umurci kotu da ta kama mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho bisa dalilin dakile dan wasan ƙwallon kafa na Manchester United ɗan ƙasar Germany mai suna Schweinsteiger da yayi, inda Schweinsteiger yana cikin manyan ɗan wasan ƙwallon kafa na Manchester United, amma zuwan Jose Mourinho ya ajiye shi a wasannin da suka yi a baya. Ya ce yin hakan zai haya ɗan wasan ya zama bai da ƙarfin gwiwan taka ledan wasa, inda ƙungiyar ta buƙaci za ta shigar da mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Jose Mourinho a wata ƙaramar kotu nan ba da daɗewa ba. Schweinsteiger dai yana da sauran shekara biyu da ya bar ƙungiyar ta Manchester United, inda kwantirakinsa zai kare a wannan shekaru biyu masu zuwa. Huta lafiya.